shirin zaman takewa ne kowa yazo ya saurara dan na san akwai abun mora zo a sasanta zo a daidaita
masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa inda muke tattaunawa da masu ruwa da tsaki don samun zaman lafiya da inganta zamantakewa tsakanin mutane da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin haɗin kai da ci gaban Najeriya.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zana jima burina.
A yau shirin zai yi duba ne da bincike da wani kwamiti na musamman da babban hafsan tsaro na Najeriya ya kafa don duba matsalolin da ke haddasa tashin hankali da hanyoyin magance su.
Wani lokaci albarkan da Ubangiji ya bamu a kasa, wani lokaci mai kuke zama da amfana sai zama mana abun tai da hankali.
Yanzu mining a jihar Nasarawa ya bambanta da mining inda ake yin shi da, saboda tunda mun zo Allah ya taimake mu muna da ilimin abin. To shine sai muna bi a hankali duka kamfanonin mining din nan mun san su.
Najeriya na fama da tarin matsalolin tsaro iri daban-daban, kama daga garkuwa da mutane don karban kudaden fansa na fitar hankali, hare-hare kan mutane, rikicin kabilanci, addini, siyasa da sauransu. Kan haka ne babban hafsan tsaro a Najeriya, General Christopher Musa, yana da wani kwamiti na musamman don duba matsalolin da ke haddasa rashin zaman lafiya a wasu sassan jihar Plateau. Kwamitin ƙarƙashin shugabancin Manjo Janar Augustin Agundu mai ritaya ya gano cewa ayyukan haƙar ma'adinai na daga cikin musabbabin rashin zaman lafiya ba ma a jihar Plateau kaɗai ba, har ma a wasu jihohin ƙasar.
The whole country is worried and there is every need that we should forge a way ahead and very strongly too.
Manjo Janar Augustin Agundu kenan ke cewa daukacin kasar Najeriya ta damu da yadda matsalolin tsaro suka yi katutu, don haka akwai bukatar nemo hanyoyin samun maslaha.
Unfortunately, there is this issue of uncoordinated and unregulated mining activities, unorganized.
Yace abin takaici shine akwai rashin tsari a harkokin haƙar ma'adinai a yankunan ƙananan hukumomin Mangu, Bokkos da Barikin Ladi, wanda ke haddasa tashin hankali da kaiwa hare-hare. Najeriya na da nau'ukan ma'adinai daban-daban wanda idan an sarrafa su yadda ya kamata, al'ummar ƙasar za ta mori albarkatun da Allah ya yi wa ƙasar. Malami a sashen nazarin albarkatun da ke ƙarƙashin ƙasa na Jami'ar Jos, Dr. Teso Aga, yace Najeriya na da dimbin albarkatu a ƙarƙashin ƙasa.
Kowane irin madanin da za a samu a duniya akwai kusan a ce 50% a nan Najeriya. Amma gwamnatin tarayya sun lissafa 44 minerals wanda ana sane da shi da za a iya a cire. Amma wanda an fi sani shi ne gold da kuma su precious stones. Precious stones da muke da su sun kai fiye da 1,000 yanzu haka a cikin Najeriya. Akwai belt da yana nan da shi daga kudancin Najeriya zuwa arewa, duk akwai wayannan different kind of gemstones. Suna gan diamond ne kawai bamu da shi. Akwai all minerals kamar su lead zinc kenan, wanda ana kira tauzali da wayansu wanda ana amfani da shi su computer da wayansu abubuwa. Akwai kuma gold a ta gefen zamfara da warare barkata yanzu a cikin Najeriya. Akwai kuma cikin garin Jos da warare kewaye da su kamar su Nasarawa, da akwai madanan da ake kira kuza. Wannan kuzan kuma yana nan da abubuwa da yawa a cikin su. Ana kan cire iron, akwai kuma niobium, akwai tin, akwai abubuwa da yawa. Akwai wayansu industrial minerals ma da akwai wanda ake amfani da su a ta gefen yin maganguna, pharmaceutical industries kenan. So muka duba kamar su ta gefen yin penti, duk su kawalin tare da su feldspar da wayansu abubuwa dukansu. Dan yanzu kuma akwai lithium. Wannan lithium shine yanzu na san mutane da yawa suna sane da shi, wanda ake yin su battery da su computer da wayansu abubuwa. Duk wayannan dai ga sunan dai a Najeriya. Najeriya, Allah ya mana albarka.
To da yake muna da dimbin wannan ma'adinai wanda ya kamata a ce al'umma gaba ɗaya sun amfana, amma yawanci zaka ga talauci yayi yawa, gashi kuma rikice-rikice musamman yanda aka gano cewa wuraren da ake samun ma'adinan nan ana yawan samun tashin hankali. Me yake janyo haka?
Wannan kan me kan faru? Wani lokaci albarkan da Ubangiji ya bamu a ƙasa, wani lokaci me kuke zama da amfana sai zama mana abun tada hankali. Mun duba kasashe da yawa kamar Democratic Republic of Congo da zamu ce su ne sun fi ma'adanai duka duniya, amma da mu samu akwai tashin hankali sosai. Wasu wannan tashin hankalin kan zuwa daga gefen su Europe da America da suna nan da son wayannan abubuwan, wani lokaci kuma tsakaninmu ne. To muka duba kamar case na Nigeria, inda kin ambata da gaske ne mai some studies akai, muka duba duk wararen da akwai tashin hankali kwanakin baya nan arewa da gefen Zamfara Katsina, wanda muke kira schistels, wararen ne akwai gold. Shi ne an dinga samun cases na su banditry, su terrorism don wayannan madanan. Gefen sashen Jos ta gefen su Bokos, mangun da an yi tashin hankali kwanakin baya, duka ta yi akwai madanai sosai zuwa barkin Lady Jos na cassiterite da mentioning. Ta Southwest ma akwai duk wayannan, Nasarawa State duka gefen su lithium, da wararen da akwai su gemstones. Duka akwai tashin hankali don population yanzu ya riga ya karu, yanda ke magana akwai rashin aiki, so mutane da yawa ana struggling ne don waye ne zai control wayannan resources.
Jihar Nasarawa da ke da taken gidan ma'adinai, to sai dai al'ummomin da ma'adinan ke yankunan su sau da dama suna kokawa kan rashin cin gajiyar albarkatun, inda a wasu lokuta ma 'yan ta'adda na mamayar su, yayin da a wasu lokutan kamfanonin da ke haƙar ma'adinan ba sa sauke haƙƙinsu na tallafi, hasali ma ana tone musu manyan ramuka da ke hana su samun filin noma da dai sauran matsaloli.
Rana Abubakar Audu Ide, malamin haƙinin Idijin Baki. To alhamdulillahi ma'adinai dai akwai su dindin alade a cikin wannan ƙasa na Udige. Musamman a cikin garin Udige muna da Kuza, muna da Kalambai, muna da kuma Tantalai, Tamalin, Zakon, Ayom, Meka, akwai kuma Konzanal, akwai Livingstone, wanda yanzu Livingstone din nan har an kafa kamfani a Kama, a garin Kama Oto, wanda aiki ya kan kama ana sarrafa shi.
Yaya al'umman yankin ke amfana musamman da waɗannan ayyukan ma'adinai ko kuma da su waɗannan ma'adinai da ke yankin su?
To alhamdulillahi al'umma dai kudu da yamma, arewa, gabas, duk suna zuwa yin wannan aiki a cikin garin Udige da wannan yankin da ake aikin Kuza din nan, musamman cikin garin Udigen Baki, Kuza ya fi karfi, wanda akwai kamfani su suke da wannan wurin, akwai sun kwafi kwafin ma'aikata wanda suke aiki da su kuma suke biyan su, akwai wani bangare wanda kuma ka bar ma'aluma suke aiki da kansu ke samu azan da baki, wanda a yanzu haka cikin garin Udige alhamdulillahi domin matasa da mutane al'umma kowa na samun gwargwado abin da Allah ya hura musu, ana gine-gine, ana dan motoci, ana tazu alfarma a cikin wannan garin.
To a waɗansu wurare zaka ga akan samu matsaloli musamman na tsaro idan a wuraren da ake haƙan ma'adinai din nan, kenan ku ba kwa samun matsalan tsaro?
A wallahi tallahi akwai sosai, kamar musamman a namu yankin na Udige, akwai wani wasu wurare a gefe kusan da su kamfanin nan da aka ba su aiki, in su mutane suna sai suka tafi suna sayan gidajen al'umma wanda ba tare da sanin mu mutanen gari ba, suna ba mutane kuɗaɗe, wai suna sayan gidaje din don za su haɗa makuza a wannan wuri. To a zinarin kwarafiya su ya kawo saɓani tsakanin matasan gari da su wayannan kamfanoni, ya kai ga mai gida ma ya kafa kwamiti wanda yanzu ana kan bin wannan magana, matasan ba su yarda ba kan illan da zai biyo bayan in aka yarda musu suka haka wannan wurin. Matasa suka ci a gidajen da ke wannan yanki sun kai 100, amma sun sayi gidaje kusan 20, to muka ce musu to sai da ku biyo wanda kuka sayi musu, su mayar muku da kuɗaɗen su domin kuwa wannan wurin su zai ci musu ba. Yanzu magana da ina hannun committee wanda ana kai da dawa a kan sassanta wannan jima da ke wannan wurin kenan.
A gefe guda kuwa gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule ya ce al'ummar jihar sun fara cin moriyar sabon tsari da gwamnatinsa ta yi na haƙar ma'adinai.
Yanzu misali zan fara baki, in zan fara barin fara da gida daga ƙauyenmu. A ƙauyenmu yanzu a gude, da muna ganin ana zuwa ne kawai ana kwasan dutsenmu ana fita da shi. Yanzu mun zauna tare da masu irin kwasan dutsen nan, sai dai su zo su kafa kamfanin da zai rinka yin marble a garinmu. To sun zo sun yi. Yanzu marble din da kika shiga kina gani a sabon airport terminal na Abuja da sabon airport terminal na Lagos, daga wannan wuraren suka zo a jihar Nasarawa aka yi su. Da yawancin mining dinmu a nan da ake a jihar Nasarawa ana kiran shi illegal mining ne, sai muka zo da abin da ake kira executive order, wanda gwamna ya sa hannu cewa duk wanda zai zo ya rinka yin mining a jihar Nasarawa, to sai dai kuma ya kafa kamfanin da za ta rinka processing wannan mining din. To saboda haka yau muna da kamfanoni guda uku waɗanda za su yi lithium. Lithium kuma yanzu shi ne ya fi kowane ma'adinai albarka, daraja. So yanzu kamfanoni guda uku ne. Ɗaya daga cikin kamfanonin nan yana cikin garin Nasarawa, ana kiran Landmark. Shi wannan sun riga ma sun kusan gamawa. Akwai ɗaya a ƙarshe, shi kuma wannan ba za a gama ba sai kusan tsakiyar shekara mai zuwa. Ɗayan wanda ya fi kowanne girma yana garin Endo, shi ma a Udage, shi kuma sai kusan ƙarshen abin nan. To akwai irin waɗannan kamfanonin da dama, kullum muna sake ƙoƙarin a suyi ne. Bayan haka yanzu mutane ido ya buɗe, ana biyan su compensation ɗinsu kinji. To amma duk da haka muka ce bai isa ba, sai an yi kamfani a wurin, an ɗauki 'ya'yansu aiki, sai kuma an tabbatar mana wannan kamfanin ba zai fito da waɗansu abubuwa na cuta da in bayan ya tafi waɗannan mutanen za su cutu ba, da waɗansu cututtuka daban-daban. To shi ne ake kira AIA. To duk muna yin waɗannan yanzu. To saboda haka yanzu mining a jihar Nasarawa ya bambanta da mining inda ake yin shi da. Saboda tunda mun zo Allah ya taimake mu, muna da ilimin abin, to shi ne sai muna bi a hankali. Yanzu duka kamfanonin mining ɗin nan mun san su, kuma ai da ba a taɓa samun minista na mining ya taso ya zo jihar Nasarawa ya zo ya fara maganan wani sabon kamfani da za a yi saboda process illegal mining kawai ake ta yi ko ina da ina. So sun ɓoye sunan yanzu sai su ce artisanal mining, amma duka illegal ne, ba wai wani abu ba ne. To amma yanzu duk yanzu mun bari mu a jihar Nasarawa, mun wannan executive order din ya rufe, ba na ce miki ba illegal ba, akwai wanda suke nan a ɓoye suna yi saboda hannunmu bai kai kansu ba, amma ran da idonmu ya kai kansu, to su ma babu shakka wannan dokan zai fada kansu, sai dai su yi abin da ya kamata.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Abdullahi Sule. Yanzu kuma ga shawarwari don inganta zamantakewar mu.
Sunana Sani Suleiman, muƙaddashin shugaban gudanarwa na ayyukan sasanta al'umma da samar da zaman lafiya na umma mai zaman kanta na ƙasa da ƙasa da ake kira Mexico Nigeria. Akwai abin da ake kira state security, wato tsaro na ƙasa. Akwai abin da ake kira human security, tsaro na mutane na al'umma. Akwai food security, wani hali mutanen ƙasa suke ciki dangane da batun micro economy, wato tattalin arziki na ƙasa, na matakin iyali, matakin al'umma, yadda suke rayuwa, suke hanyoyin samun abincinsu, da kuma yadda suke iya biyan buƙatar rayuwarsu, tsadar rayuwa da makamantansu. Shi ma yana ɗaya daga cikin da ke iya shafan batun tsaro. Don haka dole sai gwamnati ta yi hoɓɓasa, ta ƙara himma gurin samar da tanade-tanaden da zai inganta wannan ɓangare na tsaro ɗin, ya zama walwalar al'umma, jin daɗin rayuwarsu, samun abincinsu, buƙatun rayuwarsu, an samu ingantuwa, kuma an samu sauƙi na gudanar da rayuwa. Sannan shi kanshi aikin jami'an tsaro na ƙasa a kalli yaya yake gudana. Batu na corruption, cin hanci da rashawa, batu ne wanda ya shafi ɓangarori daban-daban, kuma shi ma yana da tasiri akan batun tsaro da samar da ingantaccen tsaro. Yaya ake gudanar da kuɗaɗe da ake tare da hukumomin tsaro, yaya ake amfani da su, dole shi ma wani abu ne da ya kamata a inganta, a tabbatar suna shiga inda ya kamata su shiga. Ana kyautata rayuwar jami'an tsaron da suke ƙasa can, ba wai manya-manyan hafshoshi ba, tabbatar da an inganta rayuwarsu da na iyalansu, an kula da lafiyarsu, idan wani allowance ɗin su ko na biyu yana isa gare su lokacin da ya kamata. Sannan kayan aikinsu ya zama an inganta shi na zamani, wanda zai tafi daidai da waɗanda suke barazana ga tsaron ƙasa da kuma masu aikata laifi.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Zainab Babaji da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Dan an zo zama a sulhunta zancan.